muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya godiya mara iyaka. Ya ku masu imani, ku ji tsoron Allah, duk wanda zai yi magana ko zai yi fada, yayi fada ta gari mai kyau. Ya ku mutane, kusancewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halice ku daga Annabi Adam alayhi salam. Ya ku masu imani, ku ji tsoron Allah, ku yi magana ta gari, kuma kada wanda ya mutu face shi yana mai imani. Bayan haka nan, kusancewa kuma babu magana mai kyau, magana ingantacciya, magana wadda take abin gaskatawa, kamar magana Allah da kuma manzon shi tsira Allah da amincin tabbata gare shi. Ya ku bayi masu imani, kusancewa Alkur'ani mai girma daga farkon shi har zuwa ƙarshe kira ne yake zuwa ga tauhidi, a kadaita Allah shi kadai, kada a yi shirka da Allah. Qur'ani haka yake, yace a yi tauhidi, abota mu Allah shi kadai, kuma sai inkarin cewa kada wanda ya sake ya shirka da Allah shine ka hada bota Allah da wani. Kuma ɗan uwa masu girma, sai zamanto duk wanda ya zamanto mai tauhidi ne a nan duniya, Allah maɗaukakin sarki zai gama shi da rayuwa mai kyau, rayuwa daddada a nan duniya. Kuma gobe kiyama, Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi ƙarshe mai kyau. Allah ya samu daga cikin masu tauhidi. Yan uwa masu girma, kuma akwai mummunar ƙarshe ga wanda yake shirka da Allah, wanda zai bautata ma wani wanda ba Allah ba, wanda zai dogara da wani wanda ba Allah ba, ko ya nemi wani abin da ba a nema sai a wajen Allah, a wajen wani Allah, ko soyayya shi ta zarce soyayya Allah da manzon shi da yake ma matar shi ko dan shi ko kasuwar shi ko sana'ar shi, wannan shirka ne da Allah subhanahu wataala. Ƙarshen shi shine wutar jahannama. Allah ya kare mu, Allah ya kiyaye. Yan uwa masu girma, shirka tana da hatsarin gaske, shi yasa ya zamanto kiran annabawan Allah shine tauhidi. Mutane su kareta Allah shi kadai. Duk sallah da zakai, kai azumi, kai zakka, kai karatun Qur'ani, ka sada zumunta, kai biyayya ga iyaye. In dai mushriki ne kai, kana hada Allah da wani, to wahala ce kake yi, saboda shirka ita rubuzawa take. Kamar wani babban mutum ne daga tari, kana gini yana turewa, wannan ita ce shirka. Shi yasa idan mutum ya zamanto mai tauhidi, kenan kamar ya samu wata katanga mai ƙarfi, ya sa tsakanin shi da cewa aikin shi ya lalace, aikin shi zai tsaya daram, Allah zai ba shi ladan aikin shi, to shi yasa annabawa sai su kira zuwa ga tauhidi don aikin mu ya tsaya. Kenan yanzu dan mutum bai da tauhidi, kuma yake ta aiki iri-iri kala-kala na da'a, kamar yana wahala. Allah ya kare mu. Saboda haka yan uwa masu girma, hatsarin shirka shine tana sauke bawa mai imani ko kuma mutum akan halittar da Allah ya ma mutum. Don kowa daga cikinmu ana halittar shi ne akan cewa ya shaida babu abin bauta akan cancanta sai Allah. Allah shi kadai shi ne mai halittawa, shi ne mai rayawa, shi ake dogara a gare shi, shi ake nema a wurin shi, kowa haka ake halittar shi, asalin fitira kenan. To amma shirka da Allah sai ta sa shaidan ya zo ya ture mutum ya je bautar wani wanda ba Allah ba. To saboda haka wannan shi ne hatsari na farko wanda yake game da shirka da Allah. Ya zama wajibi, ya zama dole mu kare kanmu game da yi ma Allah kishiya. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, ya kai ma'aiki ko ya kai mai imani, ka huskantar da huskarka zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Addinin Allah wanda Allah yake so shi ne addinin da ba a bauta ma kowa sai Allah. Kuma wannan fitira ce, ma'ana kenan asalin halittar da Allah ya halicci bayu kenan. Manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yake cewa, duk wanda za a aihe shi ana aiwo shi a zamanto a kasancewar shi mai bauta ma Allah shi kadai. Tun yana jariri, idan ya girma, in uwayen shi Yahudawa ne sai su karkatar da shi zuwa ga Yahudanci, in Nasarawa ne sai su karkatar da shi zuwa ga Nasaranci. To sallallahu alaihi wasallama anan bai ce ba sai su maida shi musulunci, saboda mi asalin halittar shi shi musulmi ne, sai dai a maida shi ba Yahude ko a maida shi ba Nasare. To saboda haka hatsarin shirka da Allah take sa mutum ya sabka daga hanya. Yan uwa masu girma, abu na biyu hatsarin shirka da Allah shine sai kaga abubuwa na ƙarerayi da abubuwa na shirka da Allah da rashin dogaro da Allah suke yaduwa a cikin al'ummar musulmi, cewa zaka iya zuwa wajen boka don neman agaji, kariya ko ko neman arziki, zaka iya zuwa wajen wani malamin tsubbu wanda yake rubuce-rubuce da Alkur'ani ko da ba Alkur'ani ba, yaduwa irin waɗannan tunanin a cikin masu imani kuma shirka ne da Allah to yana daga cikin hatsari na shirka sai ta sa wannan abun ya yadu wani ya ce ai malam wane maganin shi yake ai boka wane maganin shi yake ai ba za ka samu kariya ba dole sai kai na bahaushe ka tashi ka tashin taya ka ko ka tare kanka to duka manganun shirka da Allah ba mu ba da kariya ba mu ba da agaji in arziki kake nema in kariya kake nema in menene Allah ne shi kare in ka karkata zuwa ga wurin Allah kai shirka da Allah wannan kuma daga cikin manyan abubuwan da shirka take sawa in mutane suka dogara da shirka to za ga abubuwan sun lalace rayuwarsu ta daibece babu amfani a ciki saboda babu dadin biyayya ga Allah babu ladan Allah babu rahmar shi kuma babu jin kanshi Allah ya kare mu jewa daga cikin mutane duk wanda ya kudurta a zuciyar shi cewa akwai wani wanda zai tasiri a cikin rayuwar shi ko kuma a cikin kawun harita Allah gaba daya wajen hudawar rana ko hadawarta ko sadar da amfani da wani ko kawar da mummunan mana al'ada ko kuma wani abu na cutarwa ga wani ko rayawa ko kashewa ko badawa ko hanawa duk wanda ya sa a ran shi cewa wani wanda ba Allah ba zai iya yi to wannan mutum mushriki ne ya yi shirka da Allah wannan kuma yana daga cikin idan mutane suka zamanto suna shirka da Allah sukan goga ma sauran naje wajen malam wane maganin shi yayi yawa ni ma bari in je haka abin zai ta yaduwa sai shirka ta yadu mutane su zamanto ɗan wuta ba sani ba Allah ya kare mu saboda duk mutumin da yake shirka da Allah bai da makoma sai wutar jahannama Allah subhanahu wataala ya tsare mu saboda kan wa masu girma babu mai yin tasiri a cikin rayuwarka sai Allah babu mai yin tasiri a cikin rayuwar mu gaba daya da yanda duniya take tahiya tana zawwa sai Allah subhanahu wataala duk wanda yace wani aljani ko wani mala'ika ko wani annabi ko wani wali ko wani shehi zai shiga cikin rayuwar shi ya tasiri ya bashi jin dadi ko ya kore mishi wahala ko ya bashi arziki ko ya bashi mulki ko ya amshe to wannan mutumin ya gurbata tunanin shi kuma shirka da Allah a ƙarshe wannan aljanne za su kai shi saboda haka duk mutumin da yake wannan tunani kuma abubuwa na lalaci abubuwa na shirka da Allah in suka zo karba yake yarda zai amma duk mutumin da yake da tauhidi in aka ce mishi ga wani can yana kashewa ta zai a bai yiwa ba mai kashewa sai Allah wanda yake da tauhidi wani yake neman arziki yana fafutuka yace ka je wajen malam wani ma zai baka arziki duk mai tauhidi ta zai a babu mai bada arziki sai Allah amma wanda bai da tauhidi fa zuwa zai wajen shi ya bashi dukiya waye dan ya bashi kudi Allah ya kare mu Allah ya kiyaye kuma duk mutumin da yazo tana shirka da Allah duk wani dujar in ya huto sai ya gaskata shi sai ga wani ya tashi kawai rana kai tsaka ba wani mutumin kirki ba ba wani limamin masallaci ba wani ladani ba ba wani malamin unguwa ba wanda aka san shi ba wani mutum matsarkakeke sai ya ce na yi maholki ina da maganin kaza ina da maganin kaza ina da maganin kaza mutane sai su bi shi to wannan yana daga cikin gajiya ko kuma rudani na mutumin da yake shirka da Allah waye wani irin mulki ne mana kenan ayi koshi ne Allah yayi ko kuma a wasu aljannai ne suka shiga jikin shi to duk mai imani ya san cewa ba amsar sakon Allah da mulki ba halitta ba haramtawa da mulki babu wani anhwani na mulki meye mulki amma sai ga mutun ya yarda ana tururuwa wani ya ce shi da ya mulkin sai ga wasu annabawa sai aka bashi wani aka ce ina ne wane zai rika ba mutane wani ruwa dumbe wata cuta zai warki kowace iri babu zancen wata cuta ko wata kaza dumbe neman arziki shi ma zai samu to kaga wannan shirka da Allah ne duk mutumin da yake da tauhidi bai yarda da irin wani abubuwan na rena hankali na kuma shashi fadi mutumin da zai rena ku yana so ya amshi abin da yake aljuhun ku kudade ku bashi kudi ya tozartar da ku ya kwace muku imani kuma ya kwace muku kudi dan jiyawa irin wannan mutanen babu masu yi dan kyauta yana daga cikin abubuwan da zaka auna duk wanda yace ma yayi mulki an bashi wani magani kaza to aje a riga amsa kyauta saboda shi ma bashi akai aina ya saye shi to ba zai yarda ba dole sai ya amshi kudi ya amshi kudin wannan ya amshi kudin wannan in ka cike mishi kyauta ba zai yarda ba to wannan alama ce ta cewa ba gaskiya ba yake annabawan Allah da suka zo da addini suka koya mutane addini nawa aka ba su malamai da suke wa'azi nawa aka ba su to saboda kan wa masu girma yana daga cikin tunani mara kyau wanda shirka take sa shi shine duk wani dujal in yazo sai mutun ya yarda da wanda kuma suke dogaro da abubuwa da ake darmawa ko wata laya ko wani icce ko kuma wani kaho ko wata fata ko kuma wata ruqiya wadda take ba shar'iyya ghaira shar'iyya azo a rika kiran sunan aljannai za ma wani magani aljani ya shige shi ko bai da lahiya maimakon a kira sunan Allah a karanta Qur'ani wanda shari'a ta bada dama sai a rika kiran sunan aljannai aljannai ne za su zo jikin shi su ba shi lahiya wannan shirka da Allah ne ko babu mai yarda da wannan sai mutumin da daman asalan shirka yake amma mai tauhidi bai yarda da wannan shi yasa kakka sake ka shiga cikin masu shirka da Allah Allah ya kare mu in mai sihiri yazo sai ka yarda da shi in wani dan diba yazo shi ma sai ka yarda da shi in wani mai bugun kasa kai wani ma shedan zai iya shiga kwakwallo shi ya ce ai daga baya na tuba in ma sihiri ne zan iya yi in ma shirka ne zan iya yi daga baya na tuba saboda in na samu lahiya sai in tuba in koma zuwa ga Allah to kaga wannan tsantsar irin abubuwan da shirka take sama masu imani a kwakwallo su wanda tunani ne mara kyau yawa masu imani yana daga cikin hatsarin shirka da Allah abu na uku shine abu zuciyarka kullun a tsorace kake bakka da nutsuwa duk mutumin da bai da tauhidi zaka same shi a firgice yake rayuwar shi bata daidaita ba komai ya gani wane in ya ciwon kai in mai dan kasuwa ne shi in wani ma'aikacin gwamnati ne in menene yace makwabcin shi wane ne yasa ya ciwon kai ya mance da Allah shi yake sa cuta kuma shi yake mara lahiya in wani abu ya ga gitta kai ko da dare ko da sahe misali ya ga wata leda iska ta dauko ta gitta a gaban shi ta zai jiwa ne sai ya yi tsaye sai ya yi turus kullun tsoro a zuciyar shi in yayi masassara wani ne in zuciyar shi bata yi ba daidai wani ne in wane ne dan shi in yayi wani abu wani ne in matar shi ta yi wani abu wani ne to kai ba Allah ya halice ka ba kai ba bawan Allah bane ko baka san cewa ba Allah shi yake bada cuta shi yake bada magani kai bawan Allah ne Allah yana iya jaraba ka da cuta ko ya jaraba ka da amshe wani abu da ya baka sai mutum ya rika cewa ne to wannan cewa wane kullun tsoro a cikin zuciyar mutum wannan tsoron kuma ina zai kai shi sai ya rika yawo wajen malamai wayan zai kare kanshi ba Allah zai kare shi ba yawa masu girman wannan duk yana daga cikin hatsarin shirka sai mutum ya rika ganin cewa rayuwar shi tana hannun wani arzikin shi yana hannun wani mulkin shi yana hannun wani to wannan duk yana daga cikin abubuwan da shirka da Allah suke kai mutum sai kaga kuma abubuwa na shu'umci shi ma ya yawaita a cikin al'ummar musulmi ba tare da wani dalili ba ba tare da wani nazari ba sai mala yace ai wannan shine sakamakon masu shirka da Allah kullun su zamanto a cikin tsoro Allah ne bayani a cikin alqur'ani yake cewa za mu jeho a cikin zukatan waɗanda suka kafirce mu Allah tsoro yace bima asharaku billah dalilin summa Allah shirka summa Allah kishiya sai Allah ya kawo tsoro a cikin zuciyar shi komai a tsorace yake babu abinda zai bai taba nutsuwa ba a rayuwar shi saboda shirka da Allah to saboda yan uwa masu girma saboda haka duk mai so ya rayuwa mai kyau ka nutsu a cikin rayuwarka da ƴaƴanka da matanka arzikin da Allah ya baka ilimin da Allah ya baka mulkin da Allah ya baka kai rayuwa mai kyau ka dogara da Allah kuma ka zamanto masu tauhidi cikin masu tauhidi Allah subhanahu wataala sai ya kare ka sai Allah ya baka rayuwa mai dadi ƴan uwa masu girma yana daga cikin manya-manyan abubuwa waɗanda suke faruwa dalilin shirka da Allah shine zamanto mutane suna abinda suke so hatta game da ibada misali wani ya ce ma wannan abin haramu ne alhali Allah ya haramta shi ya ce halak ne kaga kenan shi yake halitta maka shi yake haramta maka ko kuma ya ce maka wannan abin ibada ce ko ya ce ma wannan abin ba ibada bane alhali kuma ibada ne a cikin musulunci ma'ana kenan yanzu kai sakon da kake karba a wajen wani ba Allah ba ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan duk yana daga cikin rudani da kuma gigi cewa na mutumin da yake shirka da Allah Allah ya kare mu Allah kuma ya kiyaye ɗan uwa masu girma yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu kula da su shine mu yawaita istighfari dan Allah subhanahu wataala ya ji kanmu Allah ya gafarta mana irin kurakuran da muke Allah ya gafarta mana ɗan uwa masu girma gaba ta biyu na wannan sako namu na wannan mako shine abin da ya shahi kwada Allah subhanahu wataala. Allah yake cewa karka sake kai magana abin da baka da ilimi, labari ne kaji wani wuri ne wani menene musamman da abubuwa na labarai, karka sake ka tsaya abin da baka da ilimi akan shi kai ta sharhi akan shi kana ta bayani. Allah ya ce da jinka da ganinka da zuciyarka abinda ta harace abinda ta rike dukansu a gobe kiyama sai Allah ya tambaye ka me ka ji da kunnanka me ka wuri da bakinka me ka rike a zuciyarka sai Allah ya tambaya, kuma dole sai ka bada amsa. Kowa daga cikin mu sai yayi tsaye Allah subhanahu wataala ya tambaye shi kuma ya bada amsa. To ina ga in ka hudu ƙarya wanda ta zama turuwan dare a yanzu, abinda ya shafi Facebook, abinda ya shafi WhatsApp, abin da ya shahi Twitter, wani wane ne abubuwan nan na yanar gizo, mutane karerai a ciki a ciki, wani maganganun da yawa ka tsaya ka aje hankalinka da kyau zaka san cewa ƙarya ne. Mutane bai dame su ba yin ƙarya, shi ko bawa mai imani bai dace ba a ce kana ƙarya, bai dace ba a ce ka gaskata ƙarya, bai dace ba a ce kana yaɗa ƙarya. To kasancewa wannan abin da kake rike da ita salula wanda suke yada labaran nan, akwai Yahudawa a ciki, akwai Nasarawa a ciki, makiyanka sun yi yawa, inda kai mai imani ne makiyanka sun yi yawa a cikin masu aiki da wannan abin, amma wani kawai yana ganin labari ya yarda da shi. Magana na rudani, magana wanda za ta kawo lalaci tsakanin shugabanni da talakawansu, tsakanin mata da miji, mata da miji, ɗa da uba, maganganu a cikin WhatsApp ko wani waye kawai zaga mutum wani ya zo yana sharhi matawa ne kaza matawa ne kaza matawa ne, shikenan duk mai arme sai sa a kakkulluwar shi, shi ya matar shi, shi ya matar shi, sai a zo bayani dan wane dan wane, sai ga shi ma dan shi ko haka yake, sai a zo shugaba ayi ta zagin shi ayi ta lalata shi, sai to shi ma shugaban shi ko shi shugaban a rika nuna talakawa mutanen banza ne ga abin da suke yi. A samu nufura, a samu nisa tsakanin da da uba, mata da miji, shugaba da talaka. To wannan abu guda uku suka lalace, kuma sai dai abin da Allah yi, Allah ya kare mu. Saboda haka ba kowane labari ba za ka yada, ba kowane labari ba za ka gaskata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manya-manyan zunubi kaba'ir yace shirka da Allah da kuma kangare ma iyaye, sai yace da wada ta ƙarya da sheda ƙarya. Sallallahu alaihi wasallama da yazo nan sai yake ta maimaitawa wada ƙarya, sheda ƙarya, wada ƙarya. Tun lokacin yana kishingide tsiran Allah da amince Allah tabbata gare shi, sai tashi ya zauna sahabbai suna ji yana cewa da hudar ƙarya, da sheda ƙarya, da hudar ƙarya, yana tananatawa kowa ya sadda kai a zuciyarsu suke cewa ina ma manzo Allah ya yi shiru, saboda sun ga manzo Allah yana tananatawa yana ta sake hudi. Tsiran Allah da amince Allah tabbata gare shi yana so ya karantar da mu cewa kada ka sake hudar ƙarya da sheda ta ƙarya. Baka sani ba, ba da kai aka nema, baka gani ba, baka ji ba, kawai sai ka ce wannan abin gaskiya ne, kuma ma baya daga cikin hanya ta gaskata labari ma dan ka gani da ido. Wani ya ce ai bidiyo ne aka aiko mu ne da ido na na gani, yo wace ma gaskiya ne. Yanzu ana bidiyo a sa hoton mutum logical iri iri, ana iya bidiyo a cire kan wani a sa wani, ana iya bidiyo a hudda sautin wani a sa sautin wani, ka riga ganin shi, ko kuma wani ya yi magana kaga bakin shi shine abinda za ka yi hukumci da shi, yanda yake daga hannu, yanda yake faduwa, yanda yake tashi, shi shine da kanshi. To ashe kuma ba shi bane na'ura ce, kuma kai ka ce gaskiya ne, wallahi da ido na gani wannan abin da gaskiya ne, to kuma ƙarya ce. To dole sai mun yi la'akari da irin wannan abubuwa, kakka sake ka gaskata komi, musamman labarin da ba wani musulmi ya bada shi, makiyinka wanda inda ya san ma kai za ka yi aiki da wannan salula da bai da kera ta ba ayi ba. Saurakan wa masu girma, yana da kyau mu san abinda za mu ji, mu san abinda za mu gani, mu san abinda za mu hadi, kuma kada mutum ya sake yayi nashara ya watsa wani labari in dai baka tabbata ba, saboda ƙarya ta yanzu ta hita da. Yanzu misali mutum aka yi ƙarya a group mai wajen mutum 1000, wani a Amerika, wani a can gabas, sirasha shi ina ne, wani a nan kudu, wani a can, kana iya ƙarya a yanzu-yanzun nan ta gama duniya. Kaga da an kai ƙarya tana yiwa mutanen da suke kusa da kai ko garinku, a yanzu ƙarya za ka yi ta gama duniya. Wace hujja za ka ba Allah idan Allah ya tambaye ka wani irin nauyi ne za ka yi ɗora ma kanka, kama mutanen duniya kakaf ƙarya wajen 7-8 million, to saboda kai mu masu girma yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu yi la'akari da su mu yi amfani mu ji labarai labarai mai amfani ko mu mu yada abu wanda yake da amfani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya karantar da mu shine yake cewa hada ƙarya sheda ƙarya bata dace ba yan uwa masu girma yana daga cikin abubuwan da suke yada irin waɗannan labarai zamu dauki darasi guda a cikin alqur'ani mai girma labari na hudu da annabin Allah Suleiman alayhi salam shi hudud tsuntsu ne to amma da ya ga labari sai da ya gani da kyau ya tabbatar ya tace ya tankade ya rere ya san cewa lalle wannan labarin gaskiya ne to kana ya tashi ya je wajen annabin Allah Suleiman yace nazo maka da labari yace waji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin nazo maka daga garin saba'a da labari na hakika babu kokonto babu shakku kai ko da baka san ba ma labarin aina yake ka dauke shi ka yada inda za ka kirawo ka ce wane wai aina kaga labarin aina ka ji shi sai ka ce a WhatsApp yanzu dalili ne ka ce kaga labari a WhatsApp waye aika shi a cikin WhatsApp din baka sani ba waye aika shi to saboda kawo masu girma yana daga cikin manyan kurakurai irin wannan yada yada da kuma saurare hudu yace ma Suleiman alaihi salam nazo maka da labari na yaqini to shi ma annabin Allah Suleiman alayhi salam bai ce ba madalla gaishe ka an gode labari na gaskiya a sai an tabbatar tukwana yace sananzur asadaqta am kunta min alkazibin yace hudud za mu bincike namu za mu gani ƙarya kake ko labarin ka na gaskiya ne to kai yanzu Facebook zaka tambaya labari na gaskiya ne ko na ƙarya ne ko waye zaka tambaya kasancewa wannan labarin na gaskiya ne ko ba labarin gaskiya bane kake ta yada shi kuma kai imani da shi annabi Suleiman alaihi salam kun ga annabin Allah ne hanya gajeruwa ya tabbatar da cewa wannan zancen gaskiya ne ko ba gaskiya bane kuma yana gaya mishi zai iya gane ya gaskiya ne ko ba gaskiya bane amma ta yi sananzur zamu gani kenan kaje ka jira mu zamu ga labarin ka ya yake kaga ba a gaskata labari haka kawai kana jin labari baka san ma waye shi sai ka gaskata shi ɗan uwa masu girma ya zama dole mu tabbatar da labaran da muke yadawa da labaran da muke ji kuma wannan tsarin musulunci ne tsara mana dan mu zauna lahiya dan rayuwar mu ta yi kyau dan ya zamanto babu kiyayya tsakanin mu sai son juna da kuma rahama ga juna wannan tsarin musulunci ne kuma tabbatar da labarai tsarin annabawan Allah ne tunda annabi Suleiman cewa zamu tabbatar ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sirar shi abubuwa diyawa na tabbatar da labari ba haka ba kawai yake magana sirar Allah da mutunta tabbata gare shi saboda haka mu shiga taitaye mu kada mu sake mu yada labari wanda ba mu sani ba kada ka sake ka diba wani labari wanda baka sani ba kuma kai ma ka yada kuma kada ka sake ka yarda da wani labari wanda ma baka san shi ba Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah ya samu daga cikin bayin nagari اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم دمر اعداءك اعداء الدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا حول لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم احفظ قادتنا واحفظ جنودنا واحفظ هنودنا يا رب العالمين Ya Allah muna tawassuli a gare ka da ayyukan mu kyawawa Ya Allah wannan damana Allah ka ba mu ruwa daidai karhin mu kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu ruwa mai albarka Allah ya ba mu cimaka mai albarka Ya Allah muna roko a gare ka kare mu da duk wasu cututtuka Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah kuma ya kare mu da imani Allah ya kare kasan mu Allah ya kare shugabannin mu Allah ya kare sojojin mu Allah subhanahu wataala muna roko zuwa gare shi ya kare iyakokin mu da sauran iyakoki na kasashen musulmi Allah ya samu daga cikin bayin nagari qumu ila salatukum yarhamukumullah